ban fadi wani yayi mana sata ba, ban fadi wani yayi zalunci ba. Dukan mu kowa ya san aikin shi, abinda yayi ba zai kiya girbe ba. Ban ga laifin da mai mulki ba, tunda dai bai yo ha'inci ba. Ban ga laifin masu sarauta ba, sun tsare talakawa haƙinsu. Ban ga aibin da malum baba, ba su yi kwaɗai a gurin mai mulki ba. Ban ga bekin masu siyasa ba, tunda dai ba su yarda amana ba. Babu laifin wanda ake mulka, tunda bai zage mai mulki ba. Ban ga laifin da wani gwamna ba, tunda yaren sai bai sata ba. Ban ga laifin da wani sanata ba, tunda shi ma bai mana sata ba. Ban ga laifin ƴan majalisa ba, tunda mun ga ba su yi mana sata ba. Shugaba na ƙasa bai aibu ba, tunda dai shi ma bai sata ba. Inda nutsan da muka yi babu malafa, bakin zaren ba ma gaza samu ba. Ga ƙasa ta komai mai yalwa, ga talauci ba na misali ba. Najeriya ƙoshin kwana yinwa, bakin zaren hayyau ba mu kama ba. Arziki a ƙasa ta mai yalwa, ga talauci yayi mana kankankan. Bakin zaren hayyau ba mu samu ba, ga gida da ƙoshi ga yunwa makil. Najeriya kullum matsalar kenan, mana ta kuka san ba a daina ba. Ga arziki a ƙasa an mana zankan, amma talauci bai tafi yawo ba. Ana cikin kunci ba na ba'a ba, talaka na cin kwakwa kai duba. Kutattau farfe san waka ne, bakin zaren ne ni ban gane ba. Ga matsaloli sun wata kirgawa, kullum suna tinkan mumuna zaune. Rayuwa kuma ta gama yin tsada, kamar kace duka kowa mugu ne. Talaka babu tudu don dafawa, tuno mako ma famun ciwo ne. Wasu ma sun ɗebe tsammani, talaka bai fi misalin bawa ba. Ƙasa-ƙasa sun yo nasarar gyaro, suna ta turo man iya mulkinsu. Abubuwa na farilla sun samu, har ɗan ƙasa baya kuka kansu. Waɗanna dole da su ne aka rayu, a samu sauƙin rai sanadiyarsu. Amma abin haushi jiya tamkar yau, maƙaryaci nan bai sha kunya ba. Shuwagabanni sun gane lagonmu, karerayin su iri daya kai waye batu na hanyoyi in kun zabai yana fadin yazo share hawaye akan ruwan sha zai kare kampen karya suke mana man zama yan yayi batun tsaro noma aikin kenan ana ta alkawari ba a tukawa ga kaza ta komai mai yalwa ga talauci ba na misali ba Najeriya koshin kwana yinwa bakin zaran hayyau ba mu kama ba ko ilimi ko aiki ga matasa ko lafiya da wuta zai samarwa kai ta ace ba matsalake wannan ba duk shekarun da muka yi babu matsawa abubuwan nan da yin sa ake yi da za mu wayo gari sun karewa bici gaban da ya dace ya samu a can makwabta mu ba mu samu ba miliyan ɗari ƙara har da 80 dukkan rabin mu talauci victims ne ga arziki a ƙasa mara ƙarewa amma ana mutuwar yunwa zaune idan ƙasa na rayuwa ƙasan dala ɗai wannan ƙasa ta auri talauci ne rabin dala ma nan wasu kan rayu ashe makoma ba ta yi kyawu ba ƙasarmu dai mu ne ba wasu ne ba mu za mu gyara mu kawo ci gaba ba wani ne zai zo ya yi gyaran ba mu za mu gyara ko ba mu shirya ba ma'adanai da yawan al'umma du ilahu ya yi mana komai ta fudu ba shika-shikan dulci gaba sun samu bakin zaren shi ne ba mu kama ba ta dun ni'imayin Allah ne rabautuwa duka dai yin Allah ne samu rashi mun san yin Allah ne amma akwai sanadi na aduba ne da arziki a ƙasa ku shaida ne zafin talauci tamkar ciwo ne Najeriya ko da yake juya ce da arziki a ƙasa baki haife ba arziki a ƙasa ta mai yalwa ga talauci yayi mana kankan bakin zaren hayyau ba mu samu ba ga gida da koshi ga yunwa makin.